This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a ranar Juma'a cewa har yanzu Isra'ila ba ta yanke shawara yadda za ta mayar da martani ga harin makami mai linzami da Iran ta kai musu ba. Yana mai cewa bai kamata su kai hari kan rijiyoyin mai na Iran ba. Biden ya shaida wa manema labarai a fadar White House cewa ‘yan Isra'ila ba su kammala yanke shawara abin da za su yi ba dangane da kai hari. Ana tattaunawa, inda ya kara da cewa yana sa ran tattaunawa da jami'an Isra'ila da zarar sun yanke shawarar. Shugaban ya ce idan da shi ne su, da ya yi tunanin wasu hanyoyi fiye da kai hari kan rijiyoyin mai. Da daren ranar Talata, Iran ta harba makamai masu linzami kirar ballistic kusan 200 kan Isra'ila, a wani abu da ke nuna fadadar yaki na shekara guda tsakanin Isra'ila da kawayen Iran na yankin. Dakarun Isra'ila sun harbo mafi yawancin makaman masu linzami tare da taimakon sojojin Amurka. Shugaban na Amurka ya yi magana ne sa'o'i bayan da jagoran addinin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya fito da ba kasafai ba a sallar Juma'a, inda ya shaidawa dimbin jama'a babban masallacin Musalla da ke Tehran cewa gwamnatinsa ba za ta ja da baya ba kan Isra'ila. Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bi sahun Firayim Ministan ƙasar Haiti a ranar Juma'a wajen yin Allah wadai da wani mummunan hari da gungun 'yan daba suka kai kan wani gari da ke wajen babban birnin ƙasar Haiti, wanda ya kashe aƙalla mutum 70 ciki har da mata aƙalla 10 da jarirai 3 cikin dare. Prime Minister Gary Coney ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa za a farauto waɗanda suka aikata laifin tare da gurfanar da su a gaban kuliya ba tare da ɓata lokaci ba. Gwamnatin riƙon ƙwarya ta Haiti ta ce mambobin ƙungiyar Grand Group ne suka kai harin a garin Ponsin da ke sashen Artibonite. Wani rahoto da jaridar Haiti Gazette ta fitar ta ce 'yan kungiyar na kokarin karɓar kuɗi ne daga hannun al'ummar yankin kuma suka ki ba su kisan kiyashi zalunci ne. Ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce mambobin kungiyar da ke harba bindigogi masu sarrafa kansu sun kuma kona gidaje aƙalla 45 da motoci 34, lamarin da ya tilasta wasu mazauna yankin tserewa. Harin dai ya raba aƙalla mutum 3,000 da mahallansu. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya afka a ƙasar Bosnia cikin dare, inda ya kashe mutum aƙalla 16 tare da mamaye garuruwa da ƙauyuka da dama a tsakiya da kudancin ƙasar. Masu aikin ceto a kudancin ƙasar sun ba da rahoton ɓacewar mutane da dama a ranar Juma'a, kuma sun yi kira ga masu aikin sa kai da sojoji da su taimaka. A garuruwan Jablanica da Kiseljak, jami'ai sun ce wutar lantarki ta ɗauke cikin dare kuma babu sabis na wayar salula. Ma'aikatar kashe gobara ta Jablanica ta ce kwata-kwata ba za a iya shiga garin ba saboda an rufe tituna da hanyoyin jiragen ƙasa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar Juma'a cewa ya ziyarci yankin Sumy na arewacin ƙasar, inda a baya-bayan nan Ukraine ta kaddamar da wani gagarumin hari a yankin Kursk na Rasha mai makwabtaka. Kusan watanni 2 da fara kai farmakin bazata, dakarun Kyiv sun mamaye yankunan iyakar Rasha, duk da cewa ci gaban da aka samu ya ragu, kuma dakarun na Moscow sun fara kai farmaki. Zelensky ya faɗa a shafin Telegram cewa yana da muhimmanci a fahimci cewa farmakin Kursk abu ne mai muhimmanci, wani abu ne da ke ƙara ƙarfafawa abokan hulɗarmu, ƙarfafawa don kasancewa tare da Ukraine. Ku kasance masu yanke hukunci da matsalan bakan Rasha. A ranar Juma'a, ƙasar Pakistan ta sanya tsauraran matakan tsaro a ciki da wajen Islamabad don hana magoya bayan tsohon Prime Minister Imran Khan da aka ɗaure yin maci a babban birnin ƙasar. Hukumomin ƙasar sun rufe manyan tituna da hanyoyin shiga cikin birnin da kwantenonin jigilar kaya. sun dakatar da service na wayar salula, rufe makarantu da hada-hada sufurin jama'a na hukuma. Ministan harkokin cikin gida na Pakistan Hussein Naqvi ya ce babu wanda yayi farin cikin rufe birnin tare da kwantenonin jigilar kaya, kuma mutane suna fuskantar matsaloli, amma dole ne mutane su fahimci dalilin da yasa muke yin haka, kuma saboda wane ne, kuma me yasa. An jibge 'yan sanda da dakarun sa kai a wuraren shiga da fita. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Shan mako lafiya
sai mu ce godiya ta tabbata ga Allah na dukkan sarki.
Kai mun sha ruwa wannan mako ba?
Ya an ko sha ruwa hadda kare kare kama kankara.
Ko hadda kankara shin?
A to ai ba a rasa wannan irin sanyi da na rika ji ka ai ina gaba a rasa kankara ci.
Ai gaskiya ne, wallahi gaskiya ne. To malama Hawwa, wannan makon Najeriya ta cika shekaru 64 da suka bi yancin kai ta zama yantacciyar ƙasa.
Ƙasa
mai cikakken yanci.
Mai tarin albarkatu da dimbin arziki.
Na'am, amma sai dai irin rahotannin da muke ta samu suna nuna kamar manazarta na ganin ba a cewa ba a ci gaba ba, amma dai ana ganin kamar ci gaban bai kai yadda ya kamata a ce ya kai ba, idan aka kwatanta da takurorin Najeriya waɗanda suka taso tare.
Haka.
Wanda watakila suke da ƙarfi iri ɗaya da kuma irin albarkatun yawan jama'a da albarkatun ƙasa sannan da kuma waɗanda kila kusan lokaci guda suka sami yancin kai.
To a ina gaba ma kan wai kadai warin ƙasar Najeriya ba akwai ƙasashe da dama da ake ganin ma kanne ne ga Najeriya wanda suka karkata su wacan baya wanda yau an waye gari sun ci gaba sun yi ma Najeriya fintin kau. Kuma abin da ke daura kai da bada mamaki shine ba kuma idan waɗancan ƙasashe sun fi Najeriya yawan jama'a ba ko yawan ƙarfin arziki na ƙasa to amma dai abin mamaki da ya zama abin daurin kai shine cewa gaskiya an yi wa Najeriya fintin kau kuma kamar yadda ka faɗi a shimfiɗa ana ganin Najeriya ci gaban da ake ganin ta samu a cikin wannan shekaru 64 din da ta yi da karɓar ƴancin ta daga tura mulkin mallaka tura Ingila ana ganin gaskiya ya kamata a ce ya fi haka ne sa ba kusa ba
gaskiya to ubangiji Allah ya ƙara kawo mana ci gaba a ƙasar Najeriya da dukkan ƙasashen nahiyar Afrika kai da ma dukkan ƙasashen duniya baki daya
to sai mu ce amin bisa haihuwar yar da aka haifa masa ta kwarata Hawwa'u da fata Allah ya taya mata albarka. Ina kuma miƙa sakon gaisuwa ga Hajiya Maryam Idi Bara'u dake birnin Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To madallato kamar yadda kika fada wato malama Hawwa, muna miƙa sakon wato taya murna ga shi ordinary Ahmad Isa, kuma ordinary president na Bracket Family daga wannan karuwa da Allah ya sa ya samu Allah shiraya ta, kuma Allah ya bada zuriya tayyiba. To bari mu kuma miƙa sakon wato gaisuwa da fata alkhairi ta filin abar ya huta zuwa ga masu sauraron mu Haruna Muhammad Katsina da Honorable Alhaji Shafi'u Maino wato Madawaki Inonu da Malam Danjuma Katsina da Mahmud Salihu Kauran Namoda a jihar Zamfara da Liman Badamasi Limamin Masallacin Juma'a na biyu a Kauran Namoda, sai Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Injiniya Sanusi Nasiru Ruwaya, sai Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Dr. Nafi'u Mai Magani Ido Kauran Namoda, sai Ango Abdullahi Mai Shayi Bakin Kasuwa Kauran Namoda, sai Usaini Dangote Karasuwa, akwai Tijjani Mai Takalmi Magizawa da Liman Sani Tangide Mai Walda Kauran Namoda da Jafaru Dan Koli bayan MTD Kauran Namoda, sai Aliko Auta Kafinta Yelwa Ginde Akwati Barikin Ladi a jihar Plateau Nigeria, sai kuma Sani Mai Langilangi a wuri da Inuwa Gwatai Gumau DRC FM Toro da fatan na faɗa daidai, sai kuma Alhaji Kabiru Highlanders Yan Shanu Jos da Muhammad Sani Zubairu da Ishaya Lamu Dan Masani da Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Alhaji Haruna DBY Tarmasuwa da Ayuba Isa garin sarkin noma da kuma O-O-1 Rago Machu Fulani Ginda Akwati, sai kuma Isa Lawal magajin garin Girgir da fatan dukkan su wato sai kuma Lawal Barkeji a jihar Sokoto da kuma Isa Lawal magajin garin Girgir da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya.
To amin sama amin
kizo barin duba gara uki
gaskiya ne malama Hawwa ban sani ba kina da tsalaban labari ga masu sauraron mu.
To ai kamar yadda Hausa suka ce ne komai ya dai ba a rasa
nono ruga, na'am
maka gare ni da mai ba na fara shugo wannan shirin naka ba tare da na dan yi tsarafa
to lalle kan ba za ki
labari ba
gaskiya
na sunan buhuna buhuna
masu sauraron mu sun kada kunni suna sauraron ki.
To wai da shike an ce daga nan gaba kan gaje ko ruwa na aka kai za ka fara.
To shike nan ni labarin da zan baki malama Hawwa na wani dan gwari ne,
na'am,
wanda kalmar dan ta ba da shi.
To
dan
kawai
dan ita ba da shi
haka
wato
ba mu sha
wato abin da ya faru sai irin lokacin ga da aka dan fama da dan da matsalar ga tarashin tsaro ke sa akwai inda shingen jami'an tsaro suna dan gindiban mutane kuma wasu lokuta zai ga suna samun nasara tun da ke san wanda ke cikin abin nan wato aikin mutu aka ce ka bar shi kawai da shi kuma lokaci da kallon ka jami'an tsaro na iya gane cewa
eh anya wannan akwai magana
to irin an tare mutane haka ta fito daga kudanci za ta arewaci to ana ciki ta kwaso mutane daban-daban da suke sana'a iri daban-daban to kisan akwai wasu sana'o'i a kadar wasu da dan ake ce musu
kamar
a ce dan kasuwa
haka
to shine sai aka ce to ana bincike to sai aka ce kowa ya fito to sai aka fara da na farko aka ce mai kai wane ne sai ce ni dan dambe ne sai aka ce menene sana'a ka yace dambe aka ce to kuma cikin mota kai baka da matsala
shi bai da matsala tun da dambe kawai
yace yau sai aka kai ga wani guda
na'am
aka ce kai wane ne sai ce ni dan siyasa ne sai aka ce me ye aikin ka yace siyasa aka ce to kuma cikin mota
shi ma bai da matsala
ko
anda
sai aka kai ga wani aka ce kai ko fa sai ce ni dan kasuwa ne sai aka ce me sana'a ka me aikin ka yace kasuwanci sai aka ce to kuma ciki cikin mota akwai dan gwari
na'am
aka
yi dai kowa yana ta
kowa da wani dan kaza ana kai ga dan gwari sai aka ce kai ko ba kai wane ne sai ce mu dai iska ne
aiki ga mai yinka
ai da jami'an tsaron nan zunka same
ni zunka ka
dan iska kake an ka ko kama zuba mai bulala
ga ni kulki dai zaka ci
ai da ya jijike aka sashi tsallan kwado ya jijike ya kace wato kai dan iska ne sai ce ai ba ku sai kun tambaye ni na biyu kamar yanda kun tambaye sauran mutane ba ya kace to kai da kace dan iska ne ai ku tambaye ni aka ce to tsaya kai wane ne yace mu da iska ne yace baka ji bakke ne to yace ku sai mana ku tambaye ni
na biyun ba
menene na biyu yace muna sa iska a tayin mota da tayin mashi
kuma ai gaskiya fa to kaga wannan zai yi abinda tura ka ce ma zai pressing charges
a to amma
an biya shi bugun da
a to ai shi ya faɗi abinda ba daidai ba Hajja
amma ai sai da aka tambaye sauran aka ce wani aiki
ke ku wanda ke neman mallaka kai da kanka ka faɗa ka ce da iska ne wa ma zai tsaya jiran wani aiki
shi kuma haka ne a kace yayi
ba wanda ba shi baki
kenan dai an bugun da aka baya tafi a haka nan
gaskiya
wannan labari naka kan akwai ban dariya
na'am
yanzu sai ni ko
to
ni wannan labarin da zan bayar da na san da kunnuwan masu sauraro ba zai zama wani sabon labari ba kila dai an dade ana jin sa amma saboda ni tsananin yanda ya bani dariya yasa na rike shi a matsayin bakan damiyar labari
to bismillah muna jin ki
wani wato a lokacin kwanciyar zafi ne da ake a waje sai wata mata ta yi shimfiɗa da ɗiyanta haka a waje da daddare ana kwanciyar zafi duk ta kwantar da yaran a waje da mai gidan shi ma dai suna kwance har da ita to can da dare ya raba ka san sanyi ya dan fara buguwa kuma dare ya za a koma cikin
daki
yawa a kwanta to sai ta yara tun da suna bacci ta dauke su ta shiga da su daki ta kwantar sai ya rage yaran ta guda amma sai ta dauka mijin ne ya rage
to
da ta shiga da ta zo sai take cewa tashi wane tashi ka shiga ciki fa na shiga da yara din na riga fa na shiga da yara tashi mu yi daki sai daga can daki dai sai ta ji an ce ai ga nan ciki ni kika fara daukowa
to wannan ma
take irin mai dan tsaban nan ne irin mutanen nan ne ba wasu masu
jiki irin haka nan ba
ita kuma yaran ta kasu ne aku yaran nan yanzu yara maza bare dan da zaka ga yaro ya girma
to amma dai Allah na tuban ya in irin wannan yake girma ai ba daukar shi za a yi sai a da shi a ce
a'a
duk da kai tare shi ake shi ma
ko min girma da ne kuma kaga dare ne
mu ba mamaki shi ma dai eh kamar haka tashi ce ta sai a rika shi haka ba wai sai a dauke shi ba
eh ko ta dan sungume shi haka da dan mai jagora ya ta kai shi daki
to
sai daga can daki sai ya rika cewa ai ganye nan ni kika fara kawo
wai
tace kai tace ai ko wato sauran labari dai masu sauraro su
ka bata tsoranta ba ne ko
bata tsoranta ba gaskiya da alama bata tsoranta ba sai kuma zai dai biya ta da ladan wannan wahala da yan ba Allah din gargajiya
Allah din mu har mu amalar mu Allah
ga Julie tana daga mana hannu tilas anan zamu dasa aya sai dai mako mai zuwa in Allah ya kai mu yanzu kan a madadin
Hawwa Sharif
Murtala Faruk sanyen nake muku fata alkhairi da fatan za a yi karshen mako lafiya ma assalam
Sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.